Ashirin na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. Ayyo mun samu zantawa da ma'aikaciya a kamfanin safarin motoci daga gari zuwa gari. Ta kuma ba mu labarin ta.
Sunana Faith Mba.
Malama Faith, ba mu labarin ki.
Secondary school na nagama New Breed College, amma na gama India Kano State Polytechnic. Mass communication.
To yanzu aikin miki.
I'm a ticketer in one company named Kosh Country.
Kin ce kin karanci mass com aikin jarida kenan. To da mun kina sha'awan irin aiki haka ne koko jaridan. Kina ga ba abin da kike karanta kike yi ba.
To abin ne inda rayuwa yake, inda kika samu shine zaki karba. To amma to ina roƙon Allah ya kawo mu aiki da nake so. Aikin jarida.
To ina batun ci gaba da karatu.
Zan ci gaba da shi saboda yanzu akwai abun da nake yi. Ina gama kaman to in zan ci gaba da makaranta to zan samu kuɗi. Yanzu ba kuɗi a hannuna da zan gaba school fees.
Wancan da kika yi ba iyayenki suka daki nanki ba?
Baba na ne amma yanzu ya rasu. To kafin ya rasu to ba abun da ya ajiye mana. To yanzu to zai nema in je in gama da makaranta.
Mascom din ke son ki ci gaba ko kina da sha'awar canja?
Mascom ne nake so.
To kin ce lokacin da kika shiga babanki ya da su wani irin matsaloli kika fuskanta kafin ki gama karatu?
Saboda ba wai na gama da ya rasu ina rubuta project dina. Amma yanzu to daga ina rubuta project dina kafin gama shine ya rasu. Amma ina da matsaloli a makaranta. Saboda da mask da project dina aka ba mu absent. So yanzu
absent biki bane a wannan lokacin.
Na yi submit amma suka ce wai na yi late.
Ya aka yi kika makara.
To saboda group project ne saboda na yi tafiya in je in binne babana to shine aka ce wai
me kike son ki zama a rayuwa?
Ina son zama newscaster. Yes.
Radio ko television?
Anyone that God said I would do. One day Allah ya ce wai zan yi shine zan yi.
To wani kana zaki wa yan wanki mata musamman matasa?
I don't hear that one. To na yi wasu ɗin mu na na kira su tashi su yi karatu sai su zama abu a duniya. Ba wai za su dinga yi tafiya yawo banza su je makaranta su zama abu.
To Malama Faith sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.